addu'a idza ta'isa al-markubu, addu'a da ake yi yayin da abun hawa yayi tintibe zai fadi. Kamar anan gurin kun san lokacin da suke abun hawan su shine ko dai raƙumi ko doki ko jaki, to yana iya yiwa yana cikin tafiya sai tintibe kamar zai fadi. To sai annabi ya karanta da duk lokacin da hakan ta faru, to sai mutum ya ce bismillah, yace bismillah mana da sunan Allah kenan. Kamar mota misali, mutum yana cikin tafiya mota ta dan kubuce masa za ta saki hanya, ce bismillah, ko mashin ya kauce zai fadi bismillah, ko abun hawa kowanne ma daga ciki. Hadisin Usama ibn Umair ne shikatan hadisin shi Usama ibn Umair yake cewa wata ran yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya goya Annabi, mana Annabi yana goye da shi kai afwan, dabbar da suka hau sai ta tintube za ta fadi. Sai shi Usama ibn Umair sai shi ta'isa shaytan, kamar ka ce shaytan ya halaka, mana lokacin da dabbar ta tintube kamar za ta jefar da su da Annabi, sai yana ganin shi kamar wannan sharrin shaytan ne, sai ce shaytan ya shiga uku, shaytan ya tabi. Sai manzo Allah ya ce la taqul ta'isa shaytanu fa innaka idha qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bayt,